Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta sanar da Alhaji Ahmad Garba Gunna a matsayin sabon sarkin masarautar Kagara da ke cikin jihar. Kwamishinan kula da ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu ta jihar Niger, Barista Abdul Malik Sarkin Daji, ya ce gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya amince da zaben masu kada ƙuri'a a zaben sarki a masarautar ta Kagara, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Saboda haka ina sanar da mu yau 7 ga watan 4 na shekarar 2021 a bisa umarnin gwamna da kuma doka na zaben sabon sarki Alhaji Ahmed Garba Gunna dan majan Kagara wanda ya samu ƙuri'a 5 kamar yanda doka ya tanadar shike da highest vote. Saboda haka shine sabon sarkin Kagara.
To Alhaji Ibrahim Ahmed Madakin Gunna shine shugaban masu kada ƙuri'ar zaben sabon sarkin a masarautar ta Kagara, yayi ƙarin haske akan yadda suka gudanar da wannan zaben.
Alhaji Ahmed Garba Gunna muka zaba. Ƙuri'a nawa ya samu? Ƙuri'a 5 ya samu. Akwai wanda ya zo na 2 ko kuma akwai Alhaji Muhammad Salihu Tanko shi ya zo na 2 da ƙuri'a 4. Akwai masu ƙuri'a 2 su 2. Alhaji Aliyu Idris hakimin Kusharki, Alhaji Garba ko hakimin Tagina. Kunan su kura 2 gare shi, sai na karshen su hakimin Kongoma wanda samu kura 1.
To shi ma dai sabon sarkin Kagaran Alhaji Ahmad Garba Gunna ya miƙa godiya ta musamman akan wannan matsayi da Allah ya bashi, sannan ya nemi haɗin kan al'ummar masarautar domin ciyar da masarautar Kagarar gaba.
Na farko za mu yi magana na farko akan batun zaman lafiya. Babban abin da ke ci matuwa a ƙwarya shine rashin zaman lafiya, wanda kuma muna roƙon Allah da ya sa sanadin wannan zaɓe da aka yi nawa ya zama to mun kai ƙarshen wannan bala'i da ibtila'i da muke ciki. Na biyu, zan jawo hankalin duk wasu major stakeholders da wanda da talaka da wane ne da masu arzikin da masu ƙarfi da kowa ya zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe. Mu zamanto cewa farkon abin da ke zuciyarmu shine ƙasan Kagara. Ya za mu yi da ita?
A ranar 1 ga watan Maris da ya gabata ne dai Allah ya yi ma tsohon sarkin Kagaran Alhaji Salihu Tanko rasuwa a sakamakon fama da rashin lafiya, bayan da ya kwashi kimanin shekaru 35 a kan karagar mulki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.